sarace za ka saka mu kai gaci
so gaji zance wanda ya mora asali mu na sarace za ka saka mu kai gaci